Yammacin jiya Lahadi ne Sanata Isiyaka Adeleke ya fara nuna zazzabi a garin su na Ede, kuma nan take aka garzaya da shi zuwa Beckett Hospital dake birnin Oshogo, inda ya cika. An haifi Sanata Isiyaka Adeleke a Enugu ran 15 ga watan Janairu na shekarar 1955. Sanata Isiyaka Adeleke ya karanta digiri da babban digiri a fannin mulkin jama'a, wato Public Administration a Turanci. A lokacin rayuwarsa, Isiyaka Adeleke ya rika mukamai da dama. To ko menene mazauna jihar Osun za su ce a game da rasuwar Isiyaka Adeleke?
Sunana Aminu Ibadan, mazaunin garin Sabain Legide, jihar Osun State.
Me za ku iya tunawa a game da mutuwar Sanata Isiyaka Adeleke?
Hausawa dai suka ce mutuwa rigar kowa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.